na boche na me lembre do doche. E lembre do um ti na mané, su na ne, co si na ne le. Na no, si na ne, manana, co si na 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 boche. The Great Spirit, the King of the Great Spirit, the God who sees in the time. What you do, no man can do. The great God that all the great is praise. Is a more, 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 yes you are. Is a more, yes you are. Like you are, and I know, yes you are, and I know, yes you are, and I know, yes you are. No one like you are.
Ain't oh, can more. Jesus, there is no fear in you.
Sunane, 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 Sunane